أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو مسلمي بركة مدساك هدوا أتكمان مسلاتي من البركة مسلاتين علي بن أبي طالب وندكي تكين مكرن تسي إجيد أبرني نمكرم جمهوري النيجر Yau muna ranar Laraba 26 ga watan Zulqa'ada shekarar 1447 hijratu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 da wanda ya dace ma 13 da watan 5 shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin al-wajiz fi aqidati salaf salih ahlus sunnati wal jamaa littafi wallafar babban malami al-sheikh abdullah bin abdul hamid al-athari Allah madaukakin sarki ya kara mashi lafiya muna malam yayi mana bayani a darasin karshe da muka doka dangane da wasu shawarwari ko kuma wasu abubuwa da wasiyoyi da magabata suka zano dangane da abin da ya shahi yin biyayya da kuma hani akan kirkira a cikin addini a yau insha Allah zamu tashi a gaba ta gaba wannan darasin da zamu yi a yau shine darasi na 56 ko 56 ne ma ko na biko da dia 56 ko da 56 Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci malam yace shurut wa dawabit ad-da'wati ila aqidati ahli sunnati wal jamaa sharida da kuma ka'idodi kira zuwa ga aqidan ahlus sunna wal jamaa wannan babi da malam zai mana bayani akan shi yana so ya karantar da mu in mutum yace zai kirayi mutane zuwa ga aqidan ahlus sunna lokacin da kace zaka ringa yin da'awa kana so ka kira mutane su fahimci aqida ta magabatan kware to kawai ba haka bane ba ke shiga karazibe kawai kai ma dai ka sa jallabiya ka dora hula ka ce ka zama mai kira zuwa ga aqidan magabatan kware malam yace akwai wasu ka'idodi da sharuɗa wanda ya kamata a ce ka kiyaye su kai a matsayinka na mai kira din to a wannan babin malam zai mana bayani dangane da waɗannan ababe sai yace i'lam akhil muslim yace ka sani ya kai dan uwana musulmi anna da'wata ila aqidati salaf salih ahli sunnati wal jamaa lalle kira zuwa ga aqidan magabatan kware ahli sunna wal jamaa yace la takunu wa la taqumu illa bi thalathati shuhur ba za ta kasance ba kuma ko da ta kasance ba za ta tsayiyo ba dole sai in an samu sharuɗa guda uku waɗannan sharuɗan guda uku su ne za su tsayiyar da ita wannan kiran da'awar da mutum yake su za su tsayar da shi sannan kuma kai yana da wahala ma a ce da'awar ta samu ni tasiri in aka ce waɗannan sharuɗan guda uku babu su in dai da'awar da gaske da'awa ce ta aqidan magabatan kware ahlus sunna wal jamaa kinan wa'innan sharuɗan guda uku da malam zai kawo su ne suke tabbatar da cewa wannan da'awa ce ta ahlus sunna wal jamaa sannan kuma tabbas an kama hanyar da in an yi da'awa za ta samu tabbatuwa ta tsayyu da kawahuwanta awwalan na farko daga cikin wa'innan sharuɗa malam yace salamatul mu'taqadi shine ya kasance an samu amintaccen kudiri ya kasance amintacce me yake nufi da wannan yace an yakuna i'tiqaduna muwafiqan li i'tiqadi salafi hadhihi al-umma ya kasance abinda muka kudirce a ranmu yayi daidai da abinda magabatan wannan al'umma suka kudirce a ransu ya kasance kudirin mu da nasu yayi daidai kada ya kasance su abinda suka kudirce na aqida daban kuma mu ma abinda muka kudirce a aqidan mu ya kasance ni ya kasance daban amma in ya kasance kudirin yayi daidai da nasu kudirin to yanzu an samu wannan sai ce wazalika fi tauhid rubbiyya bar dubawa shi ma dai ba a komi ba yace a bangaren abin da ya shahi tauhidir rububiyya menene tauhid rububiyya shine ifradullah ta'ala bi af'alihi, kadaita Allah subhanahu wata'ala cikin abubuwan da yake nashi ne, ayyukan da yake gabatarwa, kamar halitta, kamar arziki, wannan duka abubuwa ne wanda Allah ne yake yin su. To ya kasance an kadaita Allah, kada a ce Allah yana halitta kuma a ce ga wani nan da wanda ba Allah bane halitta. Kenan abinda Allah kadai yake yi, to shi kadai za a kadaita shi, banda shi babu mai yin wannan. To ya kasance kudirin da magabata suka yi dangane da tauhidir rububiyya shine mu ma da ƴan baye muka yi, to kaga ana an samu muwafaka. Sai ce wa tauhidul uluhiyya, haka kuma da tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya shine mi? Ko ifradullahi ta'ala bi af'alil ibada, shine kadaita Allah subhanahu wataala da ayyukan shi wanda yake na ibada, abinda muke yi na ibada, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, kamar yanka da muke yi dan neman takarrubi ga Allah, duka wannan su kasance an tsantsanta su, an yi su saboda Allah. Lokacin da mutum yayi sallar shi bai yi ta dan Allah ba, kaga tauhidul uluhiyya din shi yana da matsala. Lokacin da mutum yayi yanka ko yayi azumi amma bai yi dan Allah ba, yayi azumin ba dan Allah ba, tauhidul uluhiyya din shi yana da matsala. A wane ya zuba da jini yayi yanka amma zuba da jinin da yayi ba Allah bane yayi dan shi, a yayi ne diddan saboda wata tsambar bara ko wata aljana wanda aka sa shi ya yanka saboda ita, kaga wannan bai yi dan Allah ba, yana da matsala tauhidul uluhiyya kenan. To ya kasance tauhidul uluhiyya din duka ayyukan da muke na ibada ya kasance mun tsantsanta su ga Allah subhanahu wataala shi kade, shine anan kaga mun samu muwafaka, tauhidin mu na uluhiyya yayi daidai da irin na magabatan al'umma. Sannan wa tauhidul asma'i wa sifat, haka kuma yace a samu daidaito da abinda muka kudirce a ranmu da wanda su magabata suka kudirce a cikin tauhidul asma'i wa sifat. Menene tauhidul asma'i wa sifat? Shine ifradullahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da sunayen shi da sifofin shi. Duk wani suna wanda Allah ya ce wannan sunan nawa ne, to mu tabbatar da cewa Allah shi kadai ke da wannan suna. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan suna Allah ne, to mu tabbatar mu da Allah wannan suna. Duk wata siffa wanda Allah ya siffanta kanshi da ita, to mu siffanta Allah da ita, kada mu ƙara kada mu rage. Allah ya siffanta kanshi da sifofi da yawa, to tabbas wannan sifofin nashi ne huwar rahman, Allah shine mai rahama, ar-rahim, mai jin kanbayi, to wa'innan sifofi ne na Allah shi kadai, kuma mu tabbatar mashi da wannan sifofin. In mun yi haka nan, to shine muka yi daidai da irin abin da magabata suka udurce a wannan babi. To in mun yi haka nan, sai ji wafi sa'iri masail al-i'tiqad, da sauran mas'aloli na kudircewa wanda ake kudirce su a zuci, wa abwabil iman, da kuma babuka wa'inda suke na imani. Wa'innan abubuwan gaba daya su nake ce ma salamatul mu'taqad, wato ya kasance kudirin ya kasance amintaccen kudiri. In mutum yayi haka nan, ya samu sharadi guda daya. Thaniya, sharadi na biyu malam yace salamatul manhaj, tafarkin ya kasance amintacce ne. Yanda ka kudirce ka samu amintaccen kudiri, to abu na biyu ana so kuma ka samu amintaccen tafarki. Me yake nufi da wannan? Yace fahimul kitabi was sunnati ala dawi ma asaluhu min usulin wa ma aqaduhu min qawaid. Abinda zakka fahimta na alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kasance ka fahimce shi akan abinda suka aje na asali, akan ka'idodin da suka aza wa'innan magabatan ƙuran, ya kasance akan wannan fahimtar kake. Kada ya kasance kai in aka karanta maka qul huwallahu ahad, abinda kake fahimta daga wannan ayat daban da abinda magabata suke fahimta, kaga an samu bambanci ko? To duk abinda zaka fahimta a cikin alqur'ani, duk abinda zaka fahimta a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu, ya kasance yayi daidai da abinda wa'innan magabatan suke fahimta. To in an samu wannan, shine aka samu salamatul manhaj, amintaccen wato tafarki. Kenan kaga kana da magabata akan wannan fahimtar da kake da. Domin rashin samun fahimtar wannan magabatan yana sawa kai wata rana fahimtar ta kasance fahimtar ce karkatatta. To kaga in akwai mabiya kuma, ka karkatar da mabiya daga bin tafarki wanda yake na gaskiya. Kuma abin da yasa ake so a samu fahimtar ka ta yi daidai da fahimtar magabata, shine su wa'innan magabatan da ake magana, su ne sahabban manzon Allah da tabi'ai, su sahabban annabi wanda ya karantar da su musulunci, shine annabin da kai. Kaga duk wata fahimta ingantacciya bayan ta su take, saboda su me abin ne ya karantar da su. To shi yasa kai da ka zo daga baya baka riski zamanin su ba. In zaka fahimci abu, to ana so ka fahimce shi daidai da yanda suka fahimta. kuma yayin nan fahimtar tasu kaga a rubuce take a cikin littattafan magabata wanda har yau mun samu mun riske su kuma karantawa zaka yi kawai sai ka ji abin da suka fahimta kai ma sai ka fahimci irin nasu fahimtar wannan yake nuna cewa ka fahimci addini akan tafarki ingantacce kaga ka samu salamatul manhaj amintaccen tafarki sannan bayan shi salisan sharadi na uku sai ce salamatul amal amintaccen aiki bayan kudircewa bayan tafarki sai kuma a samu aiki wanda yake amintacce me yake nufi da amintaccen aiki yace ai la nabtadi'u fil amali wal ibadat ana nufin kada mu da muka zo ɗan baya mu kirkiro abubuwa a cikin aiki wal ibadat haka kuma a cikin ibadu waɗanda muke aikatawa muna bautan Allah da su kada mu kirkiro sabon abu wanda a da babu shi mu ne muka zo da shi sannan bal yakunu kullu amalina khalisan liwajhillahi ta'ala ana so duka kuma aikin mu wanda zamu yi na ibada ya kasance mun tsantsanta shi ga Allah subhanahu wataala shi kadai ya kasance aikin da zamu yi mun yi shi dan Allah shi kadai kada mu sanya wani abu a cikin aiki domin shi aiki na ibada in ya kasance kai shi ba dan Allah ba ka samu matsala kuma in kai shi dan Allah dan wani a dalili bi ko kai shi dan Allah kuma Allah kai shi dan wani nan ma ka samu matsala shi aiki na ibada so ake kawai in za a yi shi ayi shi khalisan liwajhillahi ta'ala atace saboda Allah shi kadai domin Allah ne yake bada ladan in an yi to dan me zaka yi dan wani kuma daban irin waɗanda suke yin aikin su ba dan Allah ba su ne waɗanda in aka tafi lahira suna tunanin sun yi aikin ibada mai yawa sun yi ayyuka na biyayya ga Allah Allah zai kawo su gaban talikai sai su ce eh Allah mun yi biyayya mun yi karatun Qur'ani mun yi sallah mun yi ibadu Allah ya ce to ai ba dan ni kuka yi ba kun yi dan a fada kuma an fada a duniya saboda haka ba ku da komai a wajena to kaga ai wannan babba asara ce a ce kai kai shekara 60 a duniya kana sallah sai da aka tayi lahira kana jira kaga ladan sallah na shekara 60 sai Allah ya ce to ai ba dan shi kai ba baka da lada ko dai a wajen shi wannan babba asara ce me ya jayo saboda dama lokacin da zaka yi sallah baka tsantsance su ce ka baka yi dan Allah shi kai shi yasa duk abin da yake na ibada anan mallin yace kasance mun tsantsanta shi ga Allah kuma bance shi muwafiqan li shar'i kuma yayi daidai da abin da Allah ya shar'anta dan uwa addinin musulunci na Allah ne tunda addinin musulunci na Allah ne kaga Allah shi yake fadan yanda za a yi addinin kai ba kai bane ba tunda an ji wannan musulunci ne kai ka ce musulmi ne kai kuma kai zakka wadi yanda za a yi musulunci a tuntun Allah ya wadi yake mishi musulunci shi saboda haka dole abin da zaka yi na addini yayi daidai da yanda Allah ya ce ayi in kai abin da bai yi daidai da Allah ya ce ayi ba kaga ba musulunci kake ba shi yasa yake cewa ya kasance muwafiqan li shar'i yayi daidai da abin da Allah ya shar'anta wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi daidai da sunnar annabin shi tsira da amince Allah tabbata a gare shi annabi shi Allah ya turo ya san da kai za a yi ka da magaran kai rayuwa a yau Allah bai turo ka ba sai ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to tunda ya riga koyi turo shi ya zama wajibi aikin ka na musulunci yayi daidai da sunnar shi tunda Allah yake cewa wa atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah sai ce kuma ku bi manzon Allah to yin nan kaga dole aikin ka daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'an kana al'amalu i'tiqadan aw fi'lan aw qawlan mallan yace wannan aikin kuma da ake cewa yayi daidai da shari'an Allah da sunnar annabi ya cancanta ya danganta ya kasance wannan aikin i'tiqadan aiki ne wanda ake kudircewa a cikin zucci saboda aiki ai kala-kala ne akwai aiki na kudircewa a zucci akwai aiki na aikatawa da gabobi kuma akwai aiki na furtawa da halshi to kowanne nau'i na aiki dole ya kasance daidai da abin da Allah ya sharanta daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dauki i'tiqad abin da ake kudircewa misalin aiki wanda yake na kudircewa a zucci kamar ni shine kamar sifofin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala yana cewa yana da siffa iri kaza Allah yana da gani Allah yana da ji Allah yana da wato hannu duka wannan sifofi ne na Allah Allah ya tabbatar da su a Qur'ani Allah yace yana ganin yana jin wa huwa as-sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani kaga Allah ya tabbatar mu da kanshi ji ya tabbatar mu da kanshi mi gani amma kake tsammanin gani irin naka ne ko kuma shi irin naka ne a ji wanda ya dace da girman Allah da kuma gani wanda ya dace da girman shi to kaga wannan zaka kudirce a ranka cewa tabbas Allah yana da wa'in abuwa wannan aiki ne na kudircewa a zuci to zaka yi wannan fi'ilan aiki wanda yake na gabobi kamar sallah kaga sallah aiki ne na gaba gabobinka ne suke yin sallah kai kabbara kai ruku'i ka tashi daga ruku'i kai sujada wannan aiki ne na gabobi to dole ka yi shi daidai da abin da Allah ya sharanta guda biyar ne ake yi a wuri na farilla ko kuma kowace tana da lokacinta yanzu in kai sallah asuba kare uku na dare ba sallah asuba kai ba me yasa ka tashi kai raka'a biyu kai raka'a biyu kai dan yi bata zama sallah asuba ba saboda baka yi ta ba a lokacin da Allah ya kidi mata dole sai ka jira lokacin da yayi shine didi kitowa alfajir to kaga kenan in kai ta bayan kitowa alfajir shine kai ta a lokacin da Allah ya tananta sannan kuma ya kasance tayi didi da yanda annabi ya koya ta shine muwafiqan bi sunnati yanzu in ka tashi kai sallan asuba a cikin sallan asuban naka da kai kabbara ta farko sai ka ce la ilaha illallah qawa 100 sai kai ruku'i da kai ruku'i ka taso kai sujada ka taso raka'a ta biyu ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel qawa 100 da Allah sallan asuba kai ba sallan asuba kai ba saboda ba haka annabi ya koyi sallan asuba ba annabi ya koyar da sallan asuba yace fatiha da sura ake karantawa a kowace raka'a kaga kenan bayan kayi ta a lokacin yanda shari'a ta tana da kuma sai kayi didi da yanda annabi ya karantar wannan shine kai aiki a aikace da gabobinka irin wanda shari'a ta tana da sannan kuma wa qaulan aw qaulan ko kuma abin da yake aiki ne na fada da halshi me yana aiki irin na fada da halshi kamar irin tasbihi misali subhanallahi wa bihamdi kamar istighfari astaghfirullah alazim wa bihamdi kamar ailala la ilaha illallah duka wayannan ayyuka ne wanda halshi furci ne halishe ne yake fadin su kaga duka zaka fadi su zaka furta su da halishanka kamar yanda aka rawaito magabata sun to wanda yake yayi wayannan abubuwan guda uku to tabbas ya kama tafarki irin na magabata kuma ya ci ga kaidodin shi sai mallan yake cewa wa bima anna tablighul islamil haqq wa ta'liman nasil dinil hanif wa nashr at tauhidil khalis huwa ad-da'watu ila Allah yake cewa kamar yanda tablighul islamul haqq isar da musulunci na gaskiya ga waɗanda ba su san shi ba wa ta'liman nas din al-hanif da karantar da mutane addini mai kakke na Allah wa nashar at-tauhid al-khalis da yada musu tauhidi wanda yake tacacce wa da'watu ila Allah shine kira zuwa ga Allah duka wannan abubuwan so yake cewa kira zuwa ga Allah wa hiya min ashrafil a'mali wa anfa'iha kuma wannan abin da aka zana ina ɗaya daga cikin mafifitan ayyuka kuma waɗanda suke masu amfani ayyuka wa arfa'il ibadati wa abarakiha kuma mafi daukakuwar ibadu ne kuma su ne mafi albarka a cikin ibadun kira zuwa ga Allah babu abin da yake shi albarka a ce yau kai kira zuwa ga Allah a dalilin ka wani ya fahimci wani abu na addinin Allah ba karamin alkhairi bane kuma tabbas zaka ga alkhairin a lokacin da zaka gamu da Allah subhanahu wa ta'ala sace wa hiya a'zamu wa akhassu khasa'isi rusuli wal anbiya'i alayhi wassalatu wassalam kuma wannan aikin na kira zuwa ga Allah shine mafi girma mu mafi kebantuwan ayyukan da manzanni da annabawa Allah ya kare yarda a gare su suka yi kowanne annabi da kowanne manzo da kake gani in yazo kiran mutane da ke sabauta ma Allah kan kira zuwa ga Allah shi yasa alqur'ani Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wa ijtanibu at-taghut Allah ce hakika cikin kowace al'umma mun aika manzo abin da yake ce musu shine ku bauta ta ma Allah ku bar bautan gumaka kaga kira zuwa ga Allah manzanni suka yi kenan a yau in ka samu kanka cikin waɗanda suke kira zuwa ga Allah to ba komai kake wufaci aikin annabawa da manzanni sai ce wa abruzu mahamul awliya'i wal asfiya'i min ibadihi salihin al muttaqin kuma wannan aiki shine waliyan Allah zababbu daga cikin su da kuma bayin shi waɗanda suke managarta masu tsoron shi suka rike bayan annabawa za ka gani galibi waɗanda suke wannan aikin masu tsoron Allah ne kuma waliyan Allah ne sannan zababbu ne daga cikin halitta allazina wasafahum Allahu ta'ala fi qawlihi al-karim wa innam mutanan suni Allah ya siffanta a cikin alqur'ani mai girma a inda yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin Allah yake tambaya yake cewa wai shin waye yafi kyakkyawan aiki kamar wannan wanda yake kira zuwa ga Allah bayan yayi kira zuwa ga Allah wa amila salihan kuma sai yayi aiki managarci wa qala innani min al-muslimin kuma sai yace tabbas ni din ina cikin musulmai Allah yake tambaya akwai wanda yake wannan kyakkyawan aiki amsar ita ce babu kaga wannan ya nuna cewa mafi kyakkyawan aiki shine kira zuwa ga Allah da kuma aikata aiki wanda yake manakarci. Sai mallan yake cewa wadduatu ila Allah ta'ala hum afqalun nasi himlan, masu kira zuwa ga addinin Allah mallan yace su ne waɗanda suka fi kowa daukan abu mai nauyi. Wa azamuhum tabi'atan, kuma sun fi kowa girman abin da suke doka, sun fi kowa yauni na abin da suka ratayo makansu. Wa aktharuhum mas'uliyya, kuma su ne suke da jagoranci wanda yake mafi yawa. Domin yau duk wanda ka gani an ce maka kira yake zuwa ga Allah, to ba karamin aiki bane ya baro maka shi. To kuma ai ba baro maka bane, duk lokacin da kasance Allah ya baka taufiki ka fahimci addini da kyau, kuma kana cikin al'ummar da kake ganin suna yin abu ba daidai ba, ya zama wajibi ka zo ka fahimtar da su, ka karantar da su, ka gaya musu ga abin da Allah ya ce. To wannan aikin mallam ya ce ba karamin aiki bane mai nauyi. Ka duba ka ga malamai irin wahalar da suke sha, za ka gani akwai malamin da wallahi alazim na san shi a ƙarye uku na dare ma bai yin barci, a ƙarye uku na dare da zaka kira wai shi zaka ji ya daga bai yi barci ba. Me hana shi barci? In ka samu zaka iske ko ya dauko wani littafi yana bincika wata mas'ala, ko kuma an mishi wata tambaya ya tsaye binciko ya amsa take a addinance. Alhali a daidai wannan lokacin shi wanda ya tambaya yana ta yana barci shi. Ah, littafi ne zai karanta wa mutane gobe a masallaci ko? To a wannan lokacin shi ya dauko littafin yana nazari don saboda in ya zo ya san abin da zai faɗi. A daidai lokacin da su wanda za a makaranta a masallacin suna can suna barci, shi yanzu ne yake nazarin abin da zai musu gobe. Kaga babban aiki ne, shi ya hana kanshi barci ba don karan kanshi ba, sai don saboda al'ummar da yake makaranta. Kana ga kowa zai iya wannan aikin? Ba kowa zai iya wannan aikin ba, in ya ga dama yana iya bari sai yarda zai yi karatun. In karatun bayan la'asar ne sai ya bari ya ƙare wuɗi tayi, sai dan ɗauko ya dan duba sama-sama kawai ya zo karanta muku alhaji muku. To kawo ku ai za a samu ɓanna da yawa. In dai malami zai zo yi karatu alhaji muku karatu sama-sama, to wata ran ku zai abuka mutane cikin hanyar da ba ita ba. Ana buƙatar bincike a cikin ilimi na addini. Ka yi bincike sannan kuma ka zo ka waɗi ma mutane. Amma in ya kasance karatun sama-sama ne kaga za a samu matsala. To wannan wa shi ne abin da malamai suke. Kaga malamai suna shan wahala, Allah saka musu da alkhairi. Muna ba su wahala, to amma ya za su yi? Su suka kama wannan hanyar. Shi yasa nan malai ce hanyar ta su nauyi gare ta. Sai ce wa zalika li annahum fi ashrabil ma ashrafil maratib. Me yasa suka samu aiki mai wahala? Yace saboda sun samu kansu a cikin martaba wadda take mai tsada. Wa arqal manazil, suna akan mataki wanda yake mafi girma. Saboda mataki ne na gadan annabawa, kaga mataki ne mai girman gaske. Wa hum qa'imuna bi wazifati rusul, kuma su suna tsaye ne akan aiki irin na manzanni. Allati hi a'la wa ashrafil wazaif, wannan aiki na manzanni kuma shine mafi girma da daukakan ayyuka. Duk wanda ya zama malami aikin manzanni ne, kuma babu aikin da kai shi girma da muhimmanci. Bal hi asma wa am bal ghayatin fi hadhihi hayat, malam yace kai wannan aikin ma shine kololuwa kurewa, kuma mafi amfani, kuma ƙarshen abin da za a tike gare shi a cikin wannan rayuwar. Saboda dama Allah ya halice mu ne dan mu bauta mishi. To kaga karatun yin da za a bauta ma Allah shine makura cikin abin da za a karantar da mutane. Malam yace kaifala, dan mi ba haka ba? Sai yayi tambaya yace dan mi ba haka ba? Ga amsar nan sai ce wahiyyat da'awatu ila ibadatillahi wahdahu la sharika lahu. Dan mi ba haka ba? Yace alhali kuma shine kira zuwa ga bautan Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Kira zuwa ga Allah shi kadai ba shi abokin tarayya, wannan shine aikin gaba daya. Abauta ta ma Allah kada a hada bautar shi da wani. Sai ce qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin Qur'ani ke cewa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayya annahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah ya ce babu wani manzo da muka aiko ga kafin kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama face mun yi mishi wahayi annahu la ilaha illa Allah illa ana, cewa babu wani abin ma bauta da gaskiya sai ni, fa'budun. Allah ya ce dan haka ku bauta ta mai. Duka wannan manzannin da aka aiko wannan abin da ake masu wahayi ba abin ma bauta da gaskiya sai Allah, to ku bauta mishi. Mu ma gashi nan da annabin mu yazo sai aka ce wa ma khalaqtul jinna wal insa, sai ce illa liya'budun. Ba a halitta aljani da mutum ba sai dan su bauta ma Allah. Asalin abin da ya kaka duniya kawai bautan Allah ne. Duk abin da ka gani a duniya in dai ba na bautan Allah bane ba riba sunan shi. in ka samu fa biha ni in baka samu ba dama ba shi bane ka to amma yanzu mu mun rikida rayuwar mu ta juya abinda ba shi aka kawo ba shi muke mai da hankali wajen shi sai ga mutum ya mai da hankali akan kasuwanci ana sallah yana lissawa kuɗi mutum ya mai da hankali akan lakon ana sallah yana cikin class ana mai mata fesi ana karanta mashi daisy kiss abin mu shi kuma waccan sallar ita ta kashi duniya amma ya ajiye ta ya zo abinda ba shi ya kashi ba alhali kamata a ce duk abin da zai taba sallar ka ayye shi a gehe saboda ba shi bane ka sallace ta kaka wannan shine abin da ya kamata a samu tare da kowane musulmi sai mallam yace wa du'atu ila Allah hum safwatun mukhtaratun min rijalil umma su masu kira zuwa ga Allah malamai kenan yace su zababbu ne daga cikin mazajen wannan al'umma din to ka gani yanzu a ungoku aka ce ka hudo masu yin da'awa masu kira zuwa ga Allah sai ka kirga su ko basu da yawa to amma mazajen nawa ne a ungoku suna da yawa yanzu a wannan layin daga nan ba bi zuwa karshen shi aka ce ka hudo mallam mai kira zuwa ga Allah mai garantar da mutane addini an baka aiki in ka samu bai wuce 1 2 amma kuma aka ce ka kirga mazan da suke nan wai ka samu sama da 100 amma a cikin su uku ne masu kira zuwa ga Allah kaga shine yace zababbu ne daga cikin mazaje wanda Allah ya zaba shi yake dora ma wannan aiki iz yastalzim qiyamuhum bidda'wati an yakunu namazija uliya yahtadi biha an-nas duk wanda Allah ya dora shi kuma akan wannan aikin to ya sani da cewa ya zama wajibi yayi kira kuma kiran da zai ya kasance yana kan tafarki ya kasance abun misali abun kwatance wanda mutane za su koyi da shi kada kai kana kira zuwa ga mutane kana kiran su zuwa ga bautan Allah kana kiran su zuwa ga da'awa amma kuma kai ba abun koyi bane ba a gare su ya kasance kai rayuwar da kake yi daban kuma da'awa da kake yi ta sha bamban yau ka zo kana cewa mutane ku yi gaskiya ku ji tsoron Allah kada ku yi cuta kuma kai an ganka kai ne sauran gaba wajen cutan mutane to kenan yaya ne da'awar da kake kai da kanka ka rushe ta kaga baka zaman to ba abin misali abin koyi ga mutanen da kake karantarwa mutane ku ji tsoron Allah in an ba ku kungila ku yi adalci to kuma kawai gobe a gaban mallam kungila ya mallaye ci amana kaga kenan ya rusa da'awar shi da kanshi bai kasance abin koyi ga mutane ba to mallam yace ya zama wajibi wanda yake kan wannan aiki ya zama to abin koyi ga mutane wa an yakunu qudwatan lahum fi kulli tasarrufatihi ku kasance ku da kuke kira zuwa ga Allah abin koyi ne ga mutane cikin dukkan ayyukan da kuke aikatawa shine kullu tasarrufatihi duk abin da kake ka kasance abun koyi ne dama daga ka shigo har ka kira zuwa ga Allah to akwai abubuwan da ya zama wajibi ka bar su dan saboda kai abun koyi ne ga al'umma bai kamata a banka kana aikata wannan abun ba sai yake cewa qala Allah ta'ala an sayyidid du'ati wa imamihim Allah subhanahu wataala ya faɗa game da shugaban masu yin da'awa kuma limamin su sallallahu alaihi wasallama sai Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katiran Allah yace haqiqa na a gare ku abun koyi mai kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga duk wanda ya kasance yana fatan samun rahmar Allah kuma yana fatan haduwa da Allah a ranar lahira kuma ya ambaci Allah ambato mai yawa kaga Allah yace annabi Muhammadu abun koyi ne mai kyau a gare mu me yasa saboda shi annabi mai kira ne sai annabi ya zama abun misali abun koyi a gare mu duk abin da mutum zai afce kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi ne mai kira abin misali to kai in annabi ya kasance abin misali a matsayin shi ne mai kira kai yau da kai zo kana yin kira irin na annabi shin kai ka zamanto abun koyi ga al'umma da kake ma kira ko kuma a'a ba abun koyi bane ka zama so a gare shi sai yake cewa min huna fawajibatud du'ati kathirat wa azimatun jiddan sai yake cewa to wajibobi na wa'inda suke yin kira zuwa ga Allah suna da yawa abin da yake wajibi akan su da yawa wa azimatun jiddan kuma suna da girman gaske bi kadari mas'uliyatin kowa gulgudan abin da yake kan shi na yauni iya yaunin da gare ka iya wajibin da yake kanka fahum hurrasul fada'il mallan yace su ne masu gadin ayyuka nagartattu su masu kira zuwa ga Allah duk wani aiki nagartacce su ne za su kiyaye su gani al'umma sun gyaru suna aikin kirki ko basu in basu kaga dole su to su yi wa'azi kenan wa umana'ul akhlaq su ne amintattu wajen ayyuka wajen kyawawan dabi'u in al'umma ɗabi'unsu ya lalace, laihin wane ne, laihin malamai ne, ba su yi ba wa'azi suka gyara wa mutane ɗabi'unsu. Ya zama wajibi a karantar da al'umma don ɗabi'unsu ya gyaru. Wal muraqibuna li sulukin nas, malam yace kuma su wa'innan masu kira su ne wa'inda suke kulawa da ɗabi'un mutane da halayensu. Kuna tare da mutane a unguwa ne, kai ne malami, to ka kula da halayen mutane. In ka ga halin wani ya gyara, ka kirawo shi, wani ka ji tsoron Allah, ka gyara halayen, ka yi mishi nasiha, sai ka ga ya gyara, sai zaman to al'umma ta zaman to gyararriyan al'umma. Sai ce wa humul mir'atu allati yara fiha almuslimuna anfusahum, kuma su wa'innan malaman masu kira zuwa ga Allah su kamar madubi ne wanda al'umma suke kallon kansa a ciki. In kana so ka ga kanka ai madubi, zaka daga. To su wannan malaman su ne matsayin madubi wanda al'umma suke kallo, in sun kalla sai su ga kansu a ciki. Saboda haka in malami ya zama dan duniya, kaga harkar talalansu, wa'inda suke mabiyan shi kenan ya za su kasance, su ma dole su zama 'yan duniya. In malami yana zage-zage, to kakkaraba, wa'inda suke bin shi su ma zage-zage za su rame, saboda wurin shi suka koya. Haka kuma in malami kasance malamin Allah, mai tsoron Allah, mai kyautata wa mutane, to zaka gani wa'inda suke masu bibiyar shi za su kasance masu tsoron Allah kuma masu kyautata wa mutane. Sai ke cewa walida yan bari alayhim an yakunu qudwatan hasanatan li mujtama'ati, shi yasa wa'innan malaman da suke kira zuwa ga Allah ya dace su kasance abun koyi na gari ga wa'innan al'ummomin nasu. In Allah ya ajiye ka a da magarama matsayin malami mai kira, to ka kasance abun koyi ga al'ummar da magaran baki daya. Haka kuma in a maradi kake, ka kasance abun koyi ga al'umman maradi. Haka al'amarin yake tafiya. Sai yake cewa wa tabdu fi hayatihim atharu risalatihim, kuma ya kamata su wannan malaman da suke kira akan tafarkin ahlus sunna a ringa ganin gurbin da'awarsu a cikin rayuwarsu. Ka zo ka yi wa'azi, ka ce wa mutane ku ji tsoron Allah, to ya kamata a ga tsoron Allah tare da kai. Ka zo ka wa mutane wa'azi, ka ce su ringa girmama uwayensu, to ya kamata in an ta gidanku a samu kana girmama uwayenka. Kenan shi ne abinda kake karantar da mutane, ana samun shi tare da kai. Sai shi cewa wa tarsamu fi khutahum malamihu mabadi'ihim, sannan kuma ya kasance tsarin da suke kan shi a samu alamun shi tare da su. Mabadi inda kake karantar da mutane, irin ilimin da kake sama mutane, to a ga alamun shi tare da kai. Kada ya zama to ilimin da kake karanta mutane daban, kuma babu alamun shi ko dai tare da kai, wannan kuskure ne. Sai ce li anna istiqamata da'iyata wa quwwata alaqatihi bi rabbihi wa husni khalqihi, saboda daidaituwan wanda yake kira zuwa ga Allah da karfin alaka shi da ubangijin shi da kyawawan halayen shi, yace ta'kisu li jawharal haqiqi li shakhsiyatil islamiyya, ita take bada cikakkiyar wato mutuntaka ta musulunci. Cikakkiyar mutuntaka ta musulunci tana nan ne a cikin tsayuwar mai kira zuwa ga Allah, alaka shi da ubangijin shi, da kuma kyakkyawan halayen shi. In aka samu mai kira zuwa ga Allah da wannan, to wannan ya nuna cewa shi in mutum ne wanda yake musulmi ingantacce abun koyi. Wata jizibul afida, kuma sai zamanto zukata yana jayo zukata zuwa gare shi. So da yawa za ka gani malamin da yake tsoron Allah, ko wucewa ya zo yi, za ka gani mutane suna ba shi girman shi. Kuma in yi a tsaye a ganka, sai ka gani baka san ma lokacin da haiba ta kama ka, sai ka rasa ma abin da za ka gaya mishi, saboda tsoron Allah da ya mamaye shi, sai haiba ta kama ka. To haka magabata suke. Fayakunu zalika muda'atan lil imani wal iqtida, in suka yi haka nan, sai wannan in ya kasance wani tsari ne wanda zai yi kira zuwa ga imani da kuma koyi a cikin rayuwarsu. Wa ma ablaga wa ajmala wasfa ummul mu'minina radiyallahu anha inda ma su'ilat an khuliqa imami du'ati fa qala, malam yace me yayi kyau, me ya kai makura wajen siffantawa da ummul mu'minina, uwar mu'minai Aisha matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ta fada lokacin da aka tambaye ta dangane da halayen shugaban masu kira zuwa ga Allah shine annabi Muhammad. An tambayi matar annabi na Aisha radiyallahu anha, yaya halayen mijinki annabi Muhammad da suke sallallahu alaihi wasallama? Sai ta ce kana khuluqul qur'an, ta ce halayen shi sun kasance alqur'ani. babu abin da ya kai wannan abin kyawun amsa. In aka ce halayen shi Al-Qur'ani, me ke na ke nufi? Duk wani hali mai kyau da ka sani ya zo a Al-Qur'ani, annabi yana yin shi. Kawai shi ne abin da ake nufi. Duk wani hali mai kyau ingantacce wanda Qur'ani ya ambata, to annabi ya siffantar da wannan halin. To shi ne maliki cewa wa ka annaha bi wasfiha hadha qad ja'alat min shakhsir rasuli sallallahu alaihi wasallama mathalan mahsusan. Kamar dai ita wannan amsar da ta bada, tace halayen shi Al-Qur'ani, ta sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance abin kwatance kiri da muzu lima yunadi bil Qur'an al-azim, dangane da abin da Qur'ani yake kira a gare shi min al-akhlaq al-aliya, na daga halaye masu madaukaka, wal fada'il al-baliga, da kuma fadaloli ayyukan kwarai wanda suke wato sun kai makura wajen cikar hikima, fi suluki wa ta'amul, a cikin dabi'u da kuma mu'amala. Annabi sallallahu alaihi wasallama lamba ɗaya ne wajen ɗabi'u da halaye da mu'amala da sauran mutane. Dan ka gane annabi ya iya mu'amala shi har da waɗanda ba musulmi ba, mu'amala shi mai kyau ce. Kuma kaga mun karanta kissan bayahudin da yake zuba ma annabi shara, ko shi ba musulmi ba ne ba, katanga su ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In aka yi sharar gidan shi a maimakon ya nemo dan wani bahu ya ringa tarawa, sai to ya ce wannan Muhammadin dama ya zo da musulunci, na tsane shi, ku bani sharar, hey, watsa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce to ku kyale shi, ku ce mai komai, ku tattara sharar ku aji, sai ya sa a share. Gobe ma bai hana ya ƙara watsowa, annabi sai ya sa a share. Gobe ma ya watso, annabi ya sa a share, bai taɓa ce mashi komai ba. Wata rana sai ba watso shara ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to me yasa makwabci na bai watso shara ba? Bari dai aje ka aje ba lahiya. Ya neman ku da aka fi mutumin naka bashi da lahiya. Aka ce to ai ga makwabcinka na wanda kake zuba ma shara ya zo wajen ka. Ya ce ni? Aka ce kwarai kwallahi shi. Ya shiga wajen shi. Annabi ya ce na kwana yi baka zubo shara ba, kawai yayi kunya. Yace shi ne, yace ban da lahiya, yace a bakar lahiya kai, ya ji kito, ya mishi jaji, sai ya kiran shi zuwa ga addinin musulunci, sai ya musulunta. Dole musulunta kaga wanda kake zuba ma shara in bai taba ce maka komai, kuma ya zo bakar lahiya gaida ka, kuma yanzu ya ce ka shiga musulunci zaka je aljanna, sai ce wallahi na musulunta. Kaga kyawun da'awa da kyawun misali irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hali mai kyau ne a ce wani ya taba ka imaida. Duk da cewa yana iya ramawa, amma bai rama ba. Shin mu a rayuwarmu yau haka muke yi? Za ka gani ba haka muke ba. Kaga kenan ba mu yi koyi da abin koyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Sai yake cewa idan fala budda li nashri da'watil islam min qudwatin hasanatin salihah. Ya zama wajibi duk wanda yake so ya yada musulunci, to ya kasance yana da kyakkyawan abin koyi tare da shi. Nagartacce. Kai kana so ka yada musulunci, amma kuma kai an taba ka baka yi hakuri, kuma gobe ka hawo masallaci ka ce mutane su yi hakuri, to kai me yasa baka fara yin hakurin ba a karan kanka? Dole kai da kake kira duk abin da zaka kasance zaka karantar da shi na addinin musulunci a fara samun shi tare da kai. Wannan shine ka bada kyakkyawan misali, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi. Kaga yanzu annabi in yace ayi hakuri, kowa ya san hakurin shi da yawa ne, kuma ga misali da yana. To yanzu wanda yayi wannan hakurin, gobe in yace ma kai hakuri, kai kai tantama ma baka yi tantama ba. Amma wannan malami ne ya zo ya ce jama'a kowa ya yi gaskiya, ku bar cin amana. Kuma gobe ya zo shagonka ya ci amana, to gobe ya zo ya kara wazi ka yarda, ba za ka yarda ba, saboda shi ma bai kiyaye abin da yake kira zuwa gare shi. Shi ne malami yake cewa nan kowane mai kira zuwa ga addini mai wa'azi ne, malami ne, to ya kamata ya kasance a tare da shi akwai kudwa saliha, abin koyi mai kyau. Sai ke cewa wa matsalin a'ala tanzur ilayhi al'ab, ya kasance a tare da shi akwai abin misali wanda idanu suke kallo don su kwaikwaya. Watan yazibu ilayhi nufus, kuma a tare da shi a samu abin da zukata za su karkata zuwa gare shi. Hatta tastamid da minhu al-islam al-haq, diddan su koyi musulunci na gaskiya a tare da shi. Wa hadha ma hadatha ma'a du'ati fi salaf min salafina as-salih indama hamalu da'wat al-islam lil alamin. Wannan abin shi ya faru da magabatan kwarai lokacin da suka ɗauko kira zuwa ga musulunci zuwa ga talakai baki ɗaya. In ka karanta labarin mutanen da irin wahalhalun da suka yi har suka isar da musulunci ya iso gare mu, to tabbas za ka gane da cewa sun kasance abin koyi kuma abun buga misali ce malam yace wal qudwatu salihati allazi nasabahu nasaba nafsahu lil qiyami bi muhimmati da'wati ila Allah duk wani abun koyi na kwarai wanda ya bada kanshi domin yayi kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kai ne malami ne ka bada kanka dan kai kira zuwa ga Allah malam yace yalzamu an yatakhallaqa bi akhlaqil islam ya zama wajibi to ka sani da cewa in dai kace zakai da'awa to ya kasance a tare da kai akwai halayen musulunci fi kulli sha'anin min shu'uni a cikin dukkanin sha'anin da kake gabatarwa na rayuwa a koni ya kasance misali na musulunci kake badawa wa an ya'khudha janibal hitati wal hazar fi kulli af'alihi wa aqwali kuma ya kasance ya bada kula da taka tsantsan a kowane lokaci cikin ayyukan shi da maganganun shi menene taka tsantsan kai malami ne to wa komai zaka faɗi ba kai malami ne to wa komai zaka yi ba yanzu jama'a akwai abin da yake halak a musulunci ba haram bane ba amma kuma ba ko bane yake yin shi ko haka ba saboda kiyaye mutunci yanzu in mutum namiji ya sa debardar riga ya ciki debardar baligin mutum da hankalin shi magidanci da diyan shi da komai bayan magariba kawai sai a gan shawatu da debardar a saman moto ya tafi lajeri sai murudi ya alamarin zai bali kaga ai wannan ya zo da mutsala shi ba wannan lahiya shi ba to yaya kuma ga malami wanda yake kira zuwa ga Allah yanzu babban malamin da muke ji da shi a garin nan kamar liman babban garin liman misali kawai yake gan shawo wuta da debardar kaga ai an samu matsala ke amma sa debardar din ne haram ba haram bane ba amma shi din bai kamata a gan shi tare da to wannan abun shine malamin yake cewa to ya kamata su masu kira zuwa ga Allah su zamanto suna da kula da taka tsantsan ba komai zasu yi ba ko da abun halaka ne kuma ba komai zasu faɗi ba saboda zaka iya yin wata magana magana a cikin al'umma yin ta ba laifi bane ba amma akwai wanda in yi ta kuma ya zama laifi to aka ce malamai su kula saboda irin wannan abubuwa sai ce fa innal dina yaltafuna hawla fa innal ladina yaltafuna hawla huwa yu'tuna bihi yanzuruna ilayhi da'iman nazaratan naqilin fas shine kawai me yasa aka ce kalle yayi taka tsantsan aka ce saboda waɗanda suke kewaye da shi din a kowane lokaci kallon da suke wuce suna mashi kallon wanda yake taka tsantsan kahin yayi kuma sai suka ganshi yau kuma gashi nan yayi wannan abin ya kenan gashi ne kaga bai dace ba kaga yanzu kwanakin ba aka gudo wata video ta Sheikh Abdullahi Balalo ko ya zo ya wuto daga mota zai shiga gidan shi diyan shi suna buga balo kawai shi ma ya tsaya suna yi da yara in suka bugo shi ma ya buga in suka bugo shi ma kawai aka dauko bidiyon aka dora a saman Facebook inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku dubo wannan malamin ya shiga balo yanzu buga balo abu ne haram buga balo kawai wannan bai zama haram amma yanzu shi a matsayin shi na jagora a cikin al'umma wannan abin da ya zama abun fada to kaga kenan tun murku ne kamata yayi to shine abin da malamin yake so ya zar waɗanda suke kallon ka su kallon da suke maka daban to ya zama dole kai kuma ka kula kai taka tsantsan da duk abin da zakka yi da kuma wanda zakka aikata sai ki cewa wa hum yahsabuna alayhi kull harakati wa sakanati kuma wanda suke kewaye da kai suna lissaye da kai duk motsin ka sun sani yanzu akwai wanda zai wuce ya mutane ba ruwan su da shi amma in malami ne yau yanzu zaka ga abin ya hada gari ko ba haka ba kaga banda man cewa nan da yan kwanaki kadan lokacin da aka yi zabe na karshe a Niger shekaru nawa baya ke shekaru wannan hudu baya ko 2020 shekaru hudu baya a daidai lokacin da aka yi zaben kai nan ka zo ungo kana cewa kai dan tarayya ne ko kuma kai dan lumana Africa ne ko kuma dan RDR canji ne ba wanda zai ce maka komai ya ce ra'ayinka ne saboda kowa yana da ra'ayin shi na siyasa amma yanzu in malami ya wuto ya ce ni dan tarayya ne to duk wanda ba yan tarayya ba sai ce kai How? Shi malamin ba na Allah bane. Malamin manza ne. To shi wancan shi da yake dan tare ne, me yasa baka ce mutumin manza bane? Me yasa saboda shi malami ne? Katari aka yi wata rana Shekhu Ilyas yana khutba Imam Usman ya zo masallacin shi. Kuma kai katari hutubar da yake tana da alaka da rikicin siyasa, ya ce kada a yi rikici duk zaben da aka yi. Inda zaɓe ba da duk wanda ya ci ya haƙura, wanda bai ci ba ya haƙura, wanda ya ci ya amsa. Kawai kuma aka samu consensus Imam Usman ya zo masallacin. Sai ce kuma ga ɗaya nan daga cikin wanda ake rikicin ma a kansu, saboda shi ma yana cikin wanda aka yi zaɓen. Ha ba wanda suke cikin wajen masallaci ne sai abin da ake wuni aka yi a garin ana yamu ne. Mala illa shi kenan, ai dan wajen Imam Usman. Kajiwa, to mutum nawa suka ce 'yan wajen Imam Usman ne, amma ba a yaɗa maganar su ba. Me yasa? Kaga saboda shi kallon da ake mishi, ana lissahe da shi duk abin da ana kallo. Duk abin da mutane suna lissahe. Kai wani kawai wani lokaci ma jira ake yi abin a waki. To shi ne a nan malam yake yi, to saboda irin wannan abin, dole ne mutum ya yi bi, dole ne mutum ya yi taka tsantsan. Bi annafi a ayyuni ula'ika huwa masdaru iktida'i. Kuma ba komai bai jayo ake lissawa abubuwan shi, saboda shi a wajen mutane shi ne abun koyi. To kaga abun koyi ko dole ƙura mai ido a gani da midan yake. Sai ce wala qad awjaba Allahu ta'ala 'ala al-ummati an tuhayya min baniha qa'ifatan li taqum bid-da'wati ila dinil haqq. Kuma Allah ya wajabta akan wannan al'umma ta musulunci ta shirya wa'ansu daga cikin ta wa'inda za su yi kira zuwa ga Allah, zuwa ga addinin Allah na gaskiya. Ba zai yi ba a ce al'umma kawai gaba ɗaya kowa da gida ya kwanta ba masu yin wa'azi ba, ya yi ba. Dole a samu wa'ansu wa'inda dole sai sun mutu sun yi wa'azi. To wannan shirin da za a musu, a shirya su don su ringa wa'azi, wani irin shirin za a musu? Shi ne wa tahiyyatu wal i'dad laysa amran hayyin. Wannan shirin kuma ba karamin abu bane ba. Aka ce za a shirya mutum don ya ringa wa'azi, don ya ringa tunatar da al'umma. Wannan ba karamin abu bane. Kafin a ce mutum an shirya shi zama malam sai an sha wahala. Bal tahtaju ila imkaniyatin mukattafa. Kai kan a shirya malami ana buƙatar damammaki waɗanda suke masu yawan gaske. Ana buƙatar a zuba mishi kuɗi wajen karantar da shi, a zuba malamin shi kuɗi, shi in a bashi kuɗin abincin shi, in a ba a garin bane ba a biya mishi kuɗin mota a Lagos, in ya dai can duk bayan wata ya ringa aika mishi abinci, ko haka kaga abu ne mai wahala. Yana buƙatar kashe kuɗi, wata tadhiyatul mustamira, kuma yana buƙatar sadaukarwa wadda take wanda za ta ci gaba yau da gobe. Sai an sadaukar. Wa min ajli dhalika kana la budda min at-ta'lim wal ikhtiyar wa tarkik liman yaqum bi ada'i hadhihi al-muhimma. To tunda haka nan ne kuwa malam yace ya zama wajibi a yi lura, a kula, kuma a yi zabe. In za a yi zaben kuma a zurfa wa tunani wa ya kamata a zabo dan ya zama malami wanda zai karantar da al'umma. Ba kowa bane yake kwasowa kawai a ce kai wani zo ka sai kai ilimi, kai ilimi ka zo ka zama malami. Akwai wanda in ya zama malami kullum ya yi wadanda shi, saboda shi ba shi da haƙuri, yana da gajarcin haƙuri a cikin mutane. Ai kowa daban-daban ne, kuma kowa halayen shi daban. Akwai wanda yana da karamcin haƙuri tare da shi, akwai kuma wanda duk abin da aka mishi sai ya rama. To kaga irin wannan su ba su zama malamai. In suka zama malamai matsala za a samu da su, saboda kai ne malami. In suka gaya maka abin da ake musu, inda rama suke da tunan wasu, amma ya su yi haƙuri, haƙuri suke. To dole ana buƙatar a irin wannan aiki a samu mai haƙuri. Idza la yakfi an yakuna da'iyatu 'aliman faqat. Na ka ce mai kira zuwa ga Allah ba wai ana nufin mai ilimi kadai ba. Akwai wanda yana da ilimi amma bai iya kira zuwa ga Allah, saboda in ya shigo fagen matsala za a samu shi. To kaga wannan sai ya rike ilimin shi, sai a kira wa'ansu wa'inda za su iya yin da'awa a sasu shi da'awa. Ba lalle bane ba kawai dan kai kana da ilimin addini kuma dole sai kai wa'azi, a'a. Wa'azi wani aiki ne mai zaman kanshi, sai in ka iya shi zaka, sai in ka cancanta ka yi shi zaka, ko da kuwa a ce kana da ilimin. Kuma yace wala khatiban faqat, kuma ba yin huduba bane ba kadai yin kira zuwa ga Allah. Ko wanda limamin juma'a ne, in dai yin huduba ne yayi huduba, yama mutane huduba ya iya, amma inda za ka kai shi wajen wa'azi yanzu ka ji ana zage-zage da shi, to ka ganin ma akwai matsala. Saboda wancan aiki ne daban, kuma yin huduba ma aiki daban kenan. Dan mutum yana huduba ko kuma dan yana da ilimi na addini, hakan ba yana nufin ba ya cancanta ya kira zuwa ga Allah, saboda kowanne aiki ne mai zaman kanshi. Yace wa kadhalika la yakfi an yakuna labikan latifan wadudan, kuma ba wai mai kira zuwa ga Allah shine wanda yake masanin ladabbuka na addinin musulunci, mai taushin zuciya, ko kuma wanda yake da nuna tausayi da kauna ga mutane. duka wannan ba shi ne mai kira zuwa ga Allah, balla budda an tajtami'a fihi hazihi sifat, akwai wa'insu sifofi wa'inda ya zama wajibi a same su tare da shi. Bal kullu sifatin nabawiyyati allati tumakkinu min ada'i risalatihi bi akmaliha, kai dukkanin sifofin annabta wanda aka zanu wanda zata bashi damar ya isar da sakon Allah ya kamata a ce yana da su. Wal qiyami bi wajibatiha bi wajibatihi bi atammiha, kuma ya kasance wa'inna sifofin sifofi ne da zasu bashi damar ya isar da wajibobin shi a cike gaba kiya. Jama'a, in muka kalli tarihin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, za mu gani shi ya kasance ya yi kira zuwa ga Allah, amma kaga ya fuskanci kalubale mai yawa. Wallahi akwai abin da aka ma Annabi, wani in wani ne aka mashi bai'a. Yanzu muka kalli tarihin wahalar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha da sahabban shi, Annabi sallallahu alaihi wasallam an ringa dora mishi ma'aiwa ta raƙumi yana sallah a saman wuyan shi. Kai yanzu kana sallah, wani zai dora ma dutse dan karami waka gani in ka sallamce bukwa wani lahiya da shi ko matsala za a samu, amma ka ma'aiwa ta raƙumi ka zamta cewa aka dora mishi, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hakuri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ta aka yi ma kai wannan garin yayi gare shi, kai ya kuskure ya zamna, aka sa mishi Isa, aka ce tunda shi ba Quraishi ne to duk wani dan kabila Quraishawa ta same shi kal a ƙara saida masa wani abu, kuma in suna saida a shagon sa ka asiri, aka ce kuma in sun zo neman arme ka a basu, kuma in an tashi arme ka a arma a cikin su, kuma kal a kuskura a zamana a inda suke, kuma in sun zo guri a watsi. La hawla wala quwwata, wannan wani irin takaici wulakanci irin wannan, kaga dole ta koma suka koma bayan gari sun yi wata uku a haka ba a saida, wai da kudin su wasu zo sayan abinci ba a saida musu, kuma su in suna da shaguna na saida abincin kuma an tashi sai ba a zo wajen su, kaga yunwa za ta kama su ke. Haka yunwa ta kama sai da aka waye gari, igiya igiya suke jikawa suna ci, har da shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su, duk irin wannan wahala suka sha. Annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi ya tsallaka daga na Makka ya tafi Taif a matsayin shi na Rasulullahi wanda Allah ya fi so duk duniya, da yazo ya ce musu su yi tsoron Allah su yi imani da shi, Allah ya sa su aljanna, kuma su kafirce musu su yi wuta, aka ce kai wannan mutumin banza ne, aka kira yara aka ce ku raka shi mahukuci, yara suka duki duwatsu suna jihon shi suka fasa mishi kai. Annabi Muhammad aka ma wannan ayyuka, ni dai ina tunanin dai in ma kana wa'azi ba a maka irin wannan, amma kaga irin wannan abin da aka mishi Annabi hakuri a lokacin da suka wasa mishi kai din mutanen Taif, mala'ika ya zo wajen shi yace me kake so a musu, kai ga san ne mala'ika din ya tashi duniyar nan duka kawai haka ne zai mata, irin da kake jiye kwano a kwano ne haka zai jiye duniya, ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me kake so a musu, Annabi yace a jalis bas san ne bane, yace ka kyale su ina sa ran wata rana a cikin su za a samu wanda zai sa kade ta Allah da bauta. Haka kuma abin ya faru, yanzu in ka kai Taif masallatan da suke cikin Allah ka dai sun kaga hakurin shi abin da ya faru, ni na tabbata in wani ne aka jira ba za a wanye lahiya ba, ya an yi wada rikici za a yi, to kaga kenan ba kowa bane wajen yana da ilimi yake zuwa yayi wazi, shi wazi wani abu ne wanda ya kamata a samu wani sifofi tare da kai. Sai wannan yace wa qad allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kayfa nahmilu da'wata ila an-nas, haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yaya zamu isar da sako na kira zuwa ga Allah ga mutane, wa kayfa nuballighuha kuma yaya zamu isar da ita, wa fi siratihi sallallahu alaihi wasallam durusun wa ibarun katiratun liman arada zalika, a cikin rayuwar manzon Allah akwai darussa ba adadi da abin lura da yawa ga wanda yake so, yana iya kuma ya kalli tarihin annabi da irin wahalar da ya sha zai fahimci kuma. فيجب على الدعاة الى عقيدة السلف الصالح ان يتبعوا منهج النبي في الدعوة, saboda haka masu kira zuwa ga tafarkin ahlus sunna magabatan kwarai to ya zama wajibi su bi irin tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wajen da'awar shi, komi dan a hankali ne kuma da sannu ake tayya, fayataqayyadu bihi sai su tsaya a inda annabi ya tsaya wajen da'awar shi, wa yathbutu ala usuli kuma su tabbatu akan asali wanda annabi ya tsaya akan shi wajen da'awar shi, annabi komi a hankali ne lokacin da aka galle zama sahabban shi ce musu yi tashi safar garin ba ta ba ku doko adda ku tsaya duk wanda yazo ku buge shi, sai su tashi safar garin, haka suka tayi hijira Habasha, kai da abin yayi ma bayan sun dawo daga Habasha mutane sun karar Annabi gaba ɗaya huta yayin daga Makka kwata kwata ita ce garin su amma ya huta ya bar ta ya koma Madina kaga wannan duka yana nuna maka tafarki da kuma yadda ake kira zuwa ga anya Allah subhanahu wataala a hankali cikin hikima to shine anan malamin yake fadi kai ma in kana wa'azi sai ka bi wannan takadan sai bare da ka fara wa'azi ba duk abin da aka yi maka ce sai ka mai da martani ba haka na wala shakka anna fi manhajihi bayanan shafiyan wa kafiyan limanhajid da'wati usulubi kuma malamin yace ko shakka babu a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai cikakken bayani kuma isasshe dangane da tsarin da'awa da kuma irin yanda ake yin da'awa in mutum ya karanta tarihin annabi komai zai samu bai bukatar yayi ta wani waje yughnihim amma ahdathahu an-nasu min manhajin mubtadi'a in mutum ya karanta wannan ya ishe shi ba sai ya kama ba tsarin da mutane suka kirkira na kirkirarren lamari mukhalifa li manhajihi wa siratihi wanda ta saba ma tafarkin annabi kuma ta saba ma tarihin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai malam yace wa innal alama al-yawma bi akmalihi yanzuru du'atan yantaziru du'atan mukhlasin mukhlasin ayau duniya gabaki ɗayan ta zamanin da muke duniya tana jiran masu kira zuwa ga Allah ne waɗanda suke kira dan Allah shi kadai masu tsantsanta kiran su ga Allah maliman Allah yau duniya su take da bukata wa ulama rabbaniyin malami masu tsoron Allah yafqahuna manhajal anbiya'i fi da'a waɗanda suka fahimci tafarkin annabawa wajen kira zuwa ga Allah wa yasiruna ala hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke yin tahiyya a tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ويجدون في نشر الاسلام وتعاليمه كما سنا ققري متكا وجن يادا الدين المسلمي ده كرنتروا شي ويجعلونه هدفهم الاساسي من حياتهم الدنيا سن سنيا كيرا زوا ga Allah shine gurin matuka a cikin rayuwarsu ta duniya bas da wani guri banda sai kira zuwa ga Allah kuma akwai irin wayannan malaman fa babu su ba akwai su sai dai ba su da yawa da yawa a cikin al'umma sai yace wa taqarrabuna bidhalika al'amal al-jalil ila Allah in sun yi wannan kira sai su maida shi taqarrubi kamar da shi ne suke neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala li yuniru al-arda bid-da'wati ila din al-haq dan su sa ƙasa ta yi haske dan saboda kira zuwa ga Allah kira zuwa ga addinin gaskiya wa da'wati at-tauhid al-khalis da kuma kira zuwa ga tataccen tauhidi kama anaraha salafuhum as-salih kamar yanda magabatan ƙwarai suka sanya wannan kiran zuwa ga addini fitila ce mai haske ga al'umma alladhina akhrajun nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa innam magabatan sune suka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske wa mala'u ad-dunya 'adlan wa hadaratan wa 'ilman kuma suka cika duniya adlan da adalci wa hadaratan da ci gaba wa 'ilman kuma da ilimi magabata aikin da suka yi kenan wa kanu kama qallahu ta'ala kuma sun kasance kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance mafi alkhairin al'umma wanda Allah ya fitar ga mutane to tabbas magabata sun kasance mafi alkhairin al'umma fa kanat lahum as-sa'ada malan yace sai kasance a tare da su akwai wato jin dadi na rayuwa was-siyada da shugabanci wal-qiyada da kuma jagoranci wa qahru al-furs wa ar-rum wannan abin ya ba su daman suka tarwatsa farisa da rum a wancan lokacin kai ka san yakin da aka yi da mutanen farisa da yakin da aka yi da mutanen rum musulmai irin wahalar da suka sha kamar duk lokacin da aka zo za a yi yakin fa adadin kafirin ya limka na musulmi su 10 amma saboda irin wannan da'awar da suka yi da ƙarfin imanin da gare su da jajircewar da suka yi ina gobe za yake su suke cin nasara wallahi jama'a ni na tabbata mu wayannan al'ummar da muke rayuwa a yau bindi ne mu sai kai Allah gafarta mana in aka ce za a yi yaki da takobi da kafir ya matsala za a samu wallahi wani rami zai a gidan sa ya boye amma kaga haka suka wuto suka tankare su ta kalli yakin Badar mutum 313 ne suka wuto musulmi jama'a shi da kari a lokacin amma da suka zo kafirai 950 ne kuma wannan 313 a cikin su waɗanda suke da takobi ba su kai ba mutum 20 ba kawai ɗayan wani yana da abun kariya wani yana da takobi wani sanda ce kawai a hannun shi su kuma kafiran daga na saman doki yayin mai takobi da kobi a hannun shi amma kuma wai da su ne zaku yaki wallahi ba su tsere ba tsayawa su a haka suka kashe mutum 70 kuma suka kamo 70 kai in ba ƙarhi imanin sahabi wa zai yi wannan abu sai ka ji mutum ya ce kai ai da lokacin mu ne muka rayuwa da annabi da kaga jarumta da an ga wakadi Allah ya sanya ya kake sai yayi ka a yanzu, to ka tsaya ka gode mishi, kai dai a yanzu ma kai hawama dai ka ba Allah tufana. Wa'innan sahabbaini su suka yi wahala har wannan addinin yazo gare mu, shi ne ce wazalzalu urusha al-akasirati wal-qayasira, sai suka giligiza al-arshi na mulki na mutanen Farisa da mutanen Rom. Kai ka duba gani fa tsakanin inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da inda sarkin Farisa yake, wata guda tsayiya, wata guda a saman doki. Amma wallahi da aka ce mashi musulmai sun mutu sai daga ban shawai gaban shi haduwa yake, kuma yana da aka ce Farisa a wannan lokacin kamar kace Amerika ne ko Rasha a yau, a ce ga wasu nan kamar in muna so mu kwatanta kamar ce ga wasu musulmai sun mutu, yanzu aka ta kace Donald Trump ga ƴan Niger nan sun mutu za su yake ka yaji ko a ce ma Putin ga Niger nan ta mutu da karanta za ta zo ta yake ka, kaga dariya zai yi go. To amma su wallahi in aka ga musu Annabi ya mutu da sahabban shi gaban su faduwa yake, saboda tsoro da rikitarwa. Me ya jawo wannan tsoron? Saboda su magabatan da gaske suke yin addinin, babu ha'inci a ciki, sannan kuma sun yi hakuri, sun bi tafarkin da Annabi ya karantar da su, shi ne ce bi imanihim, da imaninsu, wa ikhlasihim, da kuma tsarkake niyyarsu, wattiba'ihim lilhaq, da kuma bin gaskiyarsu. Wa min huna yajibu ala du'atil haqq, malam yace anan muke fada ya dace ga waɗanda suke kira zuwa ga gaskiya, an yad'u ila Allahi ta'ala kama kana yad'u salafuna salih, in za su yi kira za kuma mutane wa'azi, to ku yi musu wa'azi irin wanda magabatan ƙwarai suke yi, ma'a mura'ati fariqi zamani wal makan. Amma in za a yi da'awai a ringa tantance bambancin da yake tsakankanin zamani da kuma guri, irin da'awar da za a ma mutane a France a Paris ba ita wacce za a ma dan magaram, dan magaram kai ka rena mutane da ka tashi ma a gidanku sallah ake, amma a Paris akwai wanda shi he da yayi shekara 20 ma ya taba ji akwai musulunci, ba abin mamaki bane, kaga da'awar da za a muku da kai da shi ba ɗaya bace. Ni yanzu na game da wanda a Makka muka game da shi ya zo Umara shekarar shi 6 da ya shiga musulunci, wallahi ce mu ne bana shekarar shi 6 da musulunta, amma har ya tai Umara kai nan tun da aka yi ka sallah kake, amma kullun ya daka sai sallah kawai, eh ai ba dai bane mako yanda za ka kausa sama halishi shi ba a mashi ba haka. To shine anan malin yake faɗi, sai ce wan ilaqan min hazal mantalaq ash-shar'i wal fahm as-sahih, daga wannan wato matashiya ta shari'a da fahimta wadda take ingantacciya, ijtahadtu fi zikri ba'd ash-shurut wadh-dhawabit, malan yace nayi kokari na tattaro wa'insu sharuɗa da ka'idodi, wal muntalaqat, da kuma matashiya lid-du'at, ga wa'inda zasu yi kira zuwa ga Allah, la'allaha takunu nafi'atan fi islahi al-manshud, sai yace ina tunanin wa'innan ka'idodin da na tattara zasu kasance masu amfani wajen abinda ake bukata. Wa min Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat, ina neman Allah ya datar da ni kuma Allah ya sa na yi adili. Yan uwa, darasin da muka yi a yau ka'idodi da sharuɗa na wanda yake so yayi kira zuwa ga aha ta farkin ahlus sunna wal jama'a, wai duka wanga tsawon zancen da muka yi wajen awa ɗaya da ɗan dori har yanzu shin huda ce mallan yake bai fara zano ka'idodin ba, kuma yanzu lokacin da mu ya kare kenan ka ka'idodin dole sun kai sati mai zawa, saboda haka kenan insha Allah sati mai zawa zamu tashi da kaida ta farko wanda mallan ya kawo. Mallan yanzu duka wannan yayi shin huda ne ya ga maka ga yanda tsarin yake na kira zuwa ga Allah, in ka ce kai zaka yi wa'azi zaka yi kira, to ba zawa bane yake kawo wa'azi ba kowa bace maka makowa stad kawo kowa zawa yake kwaza ya shiga ciki, a akwai ka'idodi da sharuɗa wanda in ka cika su to yanzu ka cancanta kai wa'azi, in baka cika su ba ko kai ne ka tutu wajen ilimi to ka rike ilimin ka ka zauna a gidanku ba za ka shiga ba harkar da'awa, saboda in ka shiga matsala za a samu da kai ko ka batar da mutane ko kuma kullun a ringa rikici da kai, kuma ga suna ai muna gani sama rajisa su yau me ya kawo wannan, saboda rashin shiga kofa gida daga kofar shi, galibi wanda suke dawa daga taga suka shigo ba su biyo da kofar da ya kamata a ce sun shigo ba. Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu anan ya kamata mu tsaya, abinda muka faɗa zama daidai, Allah subhanahu wataala ya ba mu lada, kuskuren da muka yi Allah gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.